Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta yi Allah wadai akan mummunan harin da wasu ƴan bindiga suka kai da ya halaka mutane da dama a jihar Kogin. A ranar Lahadin nan da ta gabata ne dai wasu ƴan bindigar suka kai harin a yankin Oganadibo dake cikin karamar hukumar Dakina a jihar Kogin, inda suka halaka jama'a da dama tare da jikkata wasu mutanen. Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta fitar da wata narwa da ke yin Allah wadai da wannan ta'addanci. Mr. Kensley Fango shine commissioner labarai na jihar Kogin.
The Oganadibo community in Dakina local government area of Kogi state was reportedly attacked by gunmen. It's quite unfortunate, and the state government immediately has issued a press statement to condemn the attack.
Yace gwamnatin Kogi ta yi Allah wadai da wannan hari, kuma gwamnatin na daukar duk wasu matakai da suka wajaba na kare rayuka da kuma dukiyar al'umma. Kuma tuni gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya bada umarnin tura karin jami'an tsaro a yankin dangane da adadin mutanen da aka rasa kuwa a wannan hari. Ya ce har yanzu a yanzu ba a tantance ba, domin kuwa jami'an tsaro na kan aikin tantancewar.
I may not be able to give you the number of casualties recorded because security agencies are currently doing a lot of investigations to ensure that the right thing is done.
A yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kogin ta isa yankin da lamarin ya faru domin bada agaji ga waɗanda suka jikkata. Suma dai al'ummar jihar Kogin sun yi Allah wadai da wannan hari a wannan wata na Ramadan da al'ummar musulmi ke gabatar da ibadar azumi. Alhaji Aya Ɗanladi Musa shine shugaban kungiyar Izala a jihar Kogin.
A wannan watan Ramadan mafirma wata ne na zaman lafiya, wata ne na biyayya, wata ne na ibada, ba wata ne na tashin hankali ba. Duk wanda suke wannan kuma ba su kyauta ba. Rashin biyayya ne da farin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don lokacin nan ne ya kamata a ce kowane musulmi a samu zaman lafiya. Zaman lafiya kuma mai sakaci, amma a ce wani yanzu zai tashi zai halaka mutane don wani abu na duniya, me zai faɗa a lahira? Wannan magana babu dadi, musamman su ci wannan watan Ramadan. Muna fata wanda suka samu rauni da sauran abubuwa, Allah sa kuma su wanye lafiya.
Jihar Kogin dai na fuskantar ƙarin hare-hare na ƴan bindiga da ma masu garkuwa da jama'a, al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawa ta musamman domin shawo kan lamarin. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.